Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Think of you all night, can't sleep till morning light. It must be love, seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love, love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin ku
lafiya lauya aka ji da zafi
zafi okacin sa sai dai mun sha ruwa amma duk da ruwan sama da muka sha babu wani canji da muka samu
Allah ya sa mu ga bayan wannan yadan shi kuma kowane lokaci da irin nashi
haka ne da irin nashi matsala da yake zuwa da shi
haka ne to yau ma kamar yadda muka saba muna da jerin gaishe gaishe musamman dai muna da aure da ci da za a daura
haka
bari mu buɗe wannan baki da nuna gaisuwar fatan alheri da ke murna ta a bari ya huce zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Abdulmajid Umar Daura sarkin malaman Daura da kuma na marigayi Imam Muhammad Mazawaje Koki Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai domin daurin auren ƴaƴan su Mustafa Amiru Abdulmajid da kuma Hajara Nasidi Muhammad wadanda za a daura wa aure a yau din nan da karfe 11:30 na safe a masallacin Ibrahim Bulbula Koki dake kan titin kasuwar Kumi birnin Kano to Allah ya sa an yi adace ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma sakon taya munna zuwa ga Alhaji Masaudu wazirin London da Sheikh Usman Orlando da unguwar Tafo a Kumasi murnan auren ƴaƴan su wato Abubakar Sadiq Masaud da amaryansa Ramatu Sheikh Usman Orlando wanda za a daura gobe Lahadi kenan a unguwar Tafo Kumasi a masallacin Masjid An-Nasr to Allah ba da zaman lafiya da zira dayyaba
amin suma amin to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bari ya huce zuwa ga iyalan Honorable Abdul Aziz Tonko Bukari da na marigayi Adamu Umar Bila waɗanda za a ɗora auren ƴaƴansu Jamilu Abdul Aziz Tonko da Haifa Adamu Bila za a ɗora auren sunan ne yau Asabar a babban masallacin da ke kusa da tsohuwar kasuwa Donga jihar Taraba da karfe 10 na safe idan Allah ya nuna mana to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin
har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi to masoyan abar ya huce wato Alhaji Wadatau madawaki na Ubek Abuja muna murnan taya shi murna auren yarsa da aka yi, wato Hafsat Abdulrahman wadatau ma dawaki da angonta Abdulmumini Dawa, da fatan Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai alfani.
Amin summa amin.
Bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abare huce zuwa ga iyalan Malam Ismail Suleiman Tanko Unzenge da na iyalan Malam Alkasim Dan Talabello, waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Muhammad Yakubu Ismail Uzenge da Nazima D. Alkasim. Za a yi wannan auren ne a yau ɗin nan da ƙarfe 11 na safe a Nasidi Taylor Close a bayan Jonapol Supermarket a gidan Alhaji Bello Dan Sarki. Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa an yi wannan aure a dace. Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin.
Muna kuma mika gaisuwar taya murna ga ma'abucin muryar Amurka Alhaji Mansur Gashuwa a jihar Yobe, wanda ya aure da ‘yarsa Jamila a makon jiya. Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Dagacin Nasarawu a masarautar Gombe Alhaji Ahmadu Dan Jaro, wanda Allah ya yi wa rasuwa bayan fama da doguwar jinya. Yana mika gaisuwa shi kansa zuwa ga sauran ‘yan uwansa da suka hada da Hassan Dan Jaro da Nasiru da kuma Husaini.
Amin. To sai kuma saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalan Hajiya Kande, wato mahaifiyar Suleiman Tari kenan, dan wasan ƙwallon kafar nan, wanda za a yi addu'ar 40 ta yau da safe kenan a gidanta da ke unguwar Dansuman daga Accra. To Allah ya nuna mana lokacin, kuma Allah ya jikanta da sauran magabata baki daya. Sai kuma saƙon gaisuwar bangajiya zuwa ga sarkin Hausawan Accra, mai martaba Alhaji Muhammad Kabiru Wahi Kadir English, wanda ya wakilci Hausawan Ghana a wurin bukin karɓar sandan mulki na masarautar Kano, wanda aka baiwa sarkin Kano mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero. To sarkin Hausawan Ghana, muna maka barka da dawowa tare da fadawanka, musamman waziri Alhaji Sanusi Ali Ahmad da kuma sarkin Samali mazajin aiki Alhaji Salisu Maude. To barkanku da zuwa, Allah huta gajiya.
To amin suma amin. Yau aka ce zuwa da kai ya fi sako, muna da gaishe-gaishe amma wannan dama samu muka ana muhawara tsakanin makaho da
gurgu da makafi.
Abokan juna ne kuma suna wasa da juna, sai muhawara ta kawai da muka ji muhawara nan, muka ce to ai ko lallai
mu ma mu jiyar da masu saurare,
mu ma mu jiyar da masu saurare su raba faɗa su ji a cikin su waɗannan masu muhawara na waye ya fi gaskiya.
Ya mai tabbata
matabata jirgin kawayen ya ga ya tashi gudun kowa ba mun nuna masoya su za ka hauri shi sirga kawayen ya matabata
abokin hamayya
sunana Kwamra Muntar Sale sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya kuma galadiman makafin Abuja baradan makafin Katsina
abinda ake magana ne ji kunna ta gaddadami ne akan auratayya kuna nufin aure tsakanin makaho ne da gurguwa ko kuwa gurgu da makaho da wane zan fara Tewa mun daro lun da.
Tani ni zan fara. Ba da ni abun ya hida mu. Kaman da abu ya hida mu, ya hida mu shi. Abinda ya sanya ni da tarayya ta da gurago. Ta kuma muna tare da su dubu bisa dubu ba ma dari bisa dari ba. Amma na da mu gurguwa dai basu bani ba. Da amma sun mamaki su kuma sun nemi makafi sun samu har daga yanzu ma dama muna so mu hada auren jona a tsakanin mu gurgu ya auri makauniya makaho ya auri gurguwa to kuma ni ban aura ba kuma ga wani shi wasu sun fara aure to wannan abun shine nake ta tunani da tarayya ta da su ko yaushe ne za su mun hanyar gurguwan aura ko kuma ban dai sai ranar bane
to ba ne wajen komre lirwan
to mallan sani da masu sauraron mu mun tari kamar yadda ya bayani tun farko akan kira shi ma makahon gurago kowa ya san shi da gurago ne sakamakon haka muka mai tayin gurguwa wannan gurguwa tsalilliyar gurguwa wanda ko ina ne ta isa mace kaman za a yi kaman ba za a yi ba daga ƙarshe dai ya dibi ƙasa ya watsa mana ido muna gabda mu makanci akan wannan lokaci saboda ƙasan da ya shiga idan mu abinda mun tariye mana wannan kusan sai mu cin akwai mutumin da a cikin dai makafi akwai wanda ya ci mutuncin mu to mun tari yana daya daga ciki dalili anan mun masa tayin gurguwa saboda tarayyar mu yace baya yi muka tambaye shi dalili
ya tsaya yana kaiwa kasuwa
ai ba da ma kai kawa kasuwan ne mara da sauki ne da kaiwa kasuwan ne mara da sauki wannan sani
ko
eh barai kan shi ya faɗa bakin sani amma in baka faɗin kafin baka faɗa dai ba zan faɗa abin da ka faɗa
eh amma ai abin da nake so gurguwar da nake so ai ba ita bace kwace za ku bani ni akwai wanda nake so to kuma ku ba ita kuke so ku bani ba kaga kwatin da ba ita kuke so ku bani ba a bari mana tunda abu da yawa abu a kasuwa a bari in zaba abin da nake so mana ko yadi ka je sai kasuwa ai ya kamata a barka ka zabu wanda irin kala da kake so
to gani
mazani gurguwar da ya gani ko kuma ya ji bayanin ta kaman yadda tsarin makafi yake tunda su ba gani suke ba sukan ji ne sukan gane mace a murya da sauran mu'amala haka da sauransu shi da kanshi yace ga wanda ya yake ganin za su daidaitu yace in har da gaske kake yi wannan baka da matsala sai inda karfin mu ya kare saboda tarayyan da muke da shi tsakanin mu da kai saboda koma wane ne duk an kai matsayin da makafi suna korafin cewa mutari baba makaho bane guragu sun kwace shi saboda duk wasu mu'amalan shi da guragu yake yi duk wani tarayyan shi da guragu yake muka ce to babu abin da zamu maka yanzu an daina tilastawa wajen aure sai mutun ya gani yana so sai ya karfafa wannan aure da ya nuna mana ga wanda yake so muka karfafa ya watsa mana kasa ido
to kai kaji
ai to an dai dawo magana ta kamar yanda kace tabbatar da cudanya ta da guragu to Allah kadai ya san iyakarta kuma Allah kuma ka san ba abu mai tsakara dankon zumunci da soyayya illa irin aure yanzu nan ka zama dan gida ka zama dan dangi kaga sai aure to amma da na nema ashe a bari wanda nake so ita zan aura ko ba haka ba ni kaga dama dai ai gurgurar da nan aura kaga wanda ni zan taimake ta kaga ba ita ce za ta taimake ni ba dishi wannan shine tun da yanzu a matsayina na makaho ne ni a gurguwa kaga taimakon ta yau ko ce haka ihu ta zan dauke ta in dora a wuya in tsere da abuna
to kaji dan ko ba kai wa zaka ba ga ba zaka ba
wato ni dai dide ba zan nuna wanda zan ba gaskiya ba amma wannan da tace za ta zama dillaliyan mai neman kutu mai neman kuturwa to zan ni kuma zan taya ta da bude mata shafi na yanar gizo wanda ke bukata ya shigar da tai sai in aika mata ta neman masa kuturwa
to ga abinda suke cewa ga abinda suke cewa
da farko ina gaida shugaban kungiyan makafi na kasa Mallam Isyaku Adamu da shugaban kungiyan APC na nakasassu na kasa Misbahu Lawan Didi da shugaban kungiyan PDP na nakasassu na kasa Abdullahi Aqilu Jigunu da shugaban hukumar mai lura da mutane masu na kasa ta Najeriya Mr James Lalu na karshe shine ina gaida shugaban ma'aikatan nakasassu na jihar Kaduna Haruna Aliyu ya kasai da iyali na da sauran da ƴan uwa abokan arziki duk ina musu fatan alheri ina gaishe su
da farko ina gaida gunduma na mai girma waziri Sani Tsabu ina gaida limamin Malam Saleh Tsabu ina kuma gaida Kwamarar Shehu Sani da mai girma tsohon sanata Suleiman Usman Hunkwi daga ƙarshe ina gaida dukkan daukacin shugabannin na ƙasashen Najeriya da iyalai na baki daya
to sunana Amina Usman di shugaban mata makafi ta Najeriya ina gaida daukacin mallawa da kuma dukkan kungiyoyi na makafi guragu kurame zabiya da dukkan kungiyoyi har da nakuta da ƴan uwana duk ina gaishe su ina gaida iyalan gidan Malam Usman mai foto Allah da ya ji kansa ya masa rahama da kuma Malama Aisha ya kaka da gekarin fafe Abuja Najeriya Allah ya kara zumunci da fatan kuma Allah ya sa mu gama lafiya ba mu mazaje na kwarai waɗanda ba su da shi
Mi love ya, mi soyeya, sai mu duniya, mi sekewa.
Mi love ya, mi soyeya, sai mu duniya, mi sekewa. Mi love ya, mi soyeya, sai mu duniya, mi sekewa. Mi love ya, mi soyeya, sai mu duniya.
barkin sa ne fadi soyayya ta dadi sanye mini kayan dadi har she har mai jindi
ba dalili ke ta girli sai dani mi sai kewa bi lo baiya bi soyayya sanye mu joya bi sai kewa ga fi da na kawo le mun so baba ba ga ma tun kawo kalmar suna dubo
soyayya ke ba bi shine mai
madalla naga malama gini ta fara daga bana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yau ma ana bi mu bashin wata hira da baraka tai mana da fitattun yan finafinai to idan Allah ya nuna mana za mu kawo wannan hira amma yanzu a madadin
baba ya ku make ni
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Allahu kai kayo sassanya zan zafa a wannan rayuwa
ni sabi a wannan duniya
kullu halin mun gode ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa
arziki na samun mu a duniya
Allah kai kayo mu mutun sirri daga nan muka dinga yaduwa Allah kai kai jinsin semmetu kai hametu ni rayuwa
daga su akai jinsin duniya
Allah ya kadai ta shishi kadai dan adam ko akwai yawa
bayan kai ne mu sarki da
jinsin dan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun gode wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya ya halittu su yau ba so shi a wannan duniya
mai sunka a wannan duniya
mata miji zaman su lafiya soyayya mai kau da hazaniya da kuma akan samu shakuwa inda so a ji dadin duniya kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya
mi gida a gidanka ba hayaniya
jinsi jinsi kabilu na zama inda so san babu kazaniya
arziki ya karo a duniya
ko da addinin ku da ban yake so na sa shaku a san sake har ai aure da juna hakan yake rayuwa jin dadin ina yake in babu so san ba zama lafiya kaiti wannan duniya mun fitinu kanmu kullun hayaniya
mun sauna lafiya
wasu gidan su dan shekaru sha biyar sun karkansu saboda hayaniya
su mai sa a sauna lafiya kishiya na